Hukumar 'yan sandan kasar Ghana ta sanar da daukan matakin karfafa tsaro a iyakokin kasar da Burkina Faso biyo bayan ta bankado cewa wasu al'umman Burkina Faso din na taimako da karfi tare da makamai a rikicin kabilancin da yake ci yake cinyewa a garin Boko dake kasar. In kuwa ba dau mataki ba to shigowar mayaka daga Burkina Faso zai iya baiwa wasu 'yan ta'adda damar samun gindin zama a Ghana, in ji hukumar 'yan sandan. Malam Usman Muhammad Mansur, wakilin al'umman Zango a fadar Sufeto Janar din Dakarun 'yan sandan kasar Ghana, ya tabbatar da wannan ikrarin Dakarun.
Mutanen da suke fitowa a Burkina Faso suke shigowa Boko, haka nan ne suna da ɗan uwa. Recently ga akwai wanda yayi video ma ya gwada ya rike-rike da bindiga a cikin Burkina, yayi wannan video ya ce ɗan waye shi Musawa da aka kashe a cikin Boko. In gaskiya in su suka shigo cikin Boko ba za su bari garin yayi tanyi ba. Akwai abun da ake ce intelligence report, aka gada aka gane kamar lalle tabbas waɗansu kabila na shigowa cikin garin Boko, suna sa hannun faɗan da ke tafiya game da batun kabilanci.
Mai sharhi bisa harkan tsaron ciki da wajen Ghana, Malam Irbad Ibrahim, na ganin bai kamata Ghana ta alakanta rikicin kabilanci da 'yan ta'adda ba.
Ayi la'akari fitina kwance take, in ba sa hankali ba shi mu lauye kanmu da abin da yake ya sha bamban da irin maslahanmu na bangaren tsaro. Cewa Ghana na tanadi ta kiyaye kanta da hare-hare da muka gani kamar a Najeriya, Boko Haram, sauran wurare a Burkina, abin da ake gani cewa ana kokari a kiyaye kasan Ghana abu ne mai kyau, amma fitina in tana nisa da kai, in wani alloba ta same ka ba ka kirkiro wannan fitina ka lakkana mai ta alloban wannan suna. Amma dole ne idan wani abu ya hauku a ce tunda 'yan Burkina na ciki shi dai watakila terrorist da su attack Ghana.
Na tuntubi magakujerar majalisar tsaron gundumar Boko, Honorable Hamza Amadu, a inda yake cewa a bare dai wasu 'yan ta'addan kasar Burkina Faso sun kusanci Ghana amma dakarun soja sun kora su.
Terrorist in Burkina muna kiran shi insurgent. Gaskiya dai muna da labari su suna nan. To last year sun zo kusa da border mu, she sojoji da immigration tax force sun bi su da bindigogi suka gudu. Da suka gudu nan shike da ba su taba komowa kuma ba. Government mu na dudan ku a Kufuor ya na da wani defense intelligence da aka doka ana monitor su on sun kuso border mu together with national security muna ganewa. So fatan Boko nan shi daban ne da wannan kuma. Yasa sojoji da military da police da immigration tax force and dukkan da suke nan da national security operative muna monitor cikin fadan mun nan ba a kawo mutane from wannan insurgents su zo su yi fada ba.
Boko da ke jihar arewa maso gabashin kasar Ghana na daga cikin garuruwa da harkokin kasuwanci ya bunkasa sosai, amma rikicin kabilanci na tilasa al'umman yankin tserewa domin neman mafaka.
Ne ni Rufai kowa san ne daga Boko shi mun gudu mun zo na ma iyayen mu na da so kullun cikin fargaba muke.
A baya-bayan nan sai da aka rufe makarantu tare da kasuwanni sakamakon rikicin kabilancin. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.